Yawa double. Yawa double L. Lay anka wata fa. Ya bare lies.
Aba. Pinky, look at recording now.
The magic fingers can be on the beat.
Never forget the name, it's Mr. Double M. Babu when the introduction, Kokumanta.
Haba!
Bad rapper with the nice lyrics, Nino Kona Kitan Sabuda Haka Naki Kokumanta.
Haba!
Since 96, 97 to 98, we get a famaga, Shika Marian Zamakafa.
Haba!
Babu was a rapping, Sika was a Bakolwa. Punche hip hop Yamu to Naifakalwa. Kusubangu na kikanda kayi katanga. Kloso ina ifa ya nashika fadama. Kashi nabaku isa shiba da hadama. Wana wasaka marta kwa lame retire. Kudaka saurarada ya wazaka yuza sabi. Seka je wajaka kaka sha ararabi. Binide ahanka lida muzida chiki. Kawani dansa na ruwabanda deme chiki. Nirumo aki aje wadano mambana. Nakana ruwa gudu suna nanko ina. Suwa sike kamar kwa libaji magani. Ama mumu saba wahana musabada. Babi hana mura wan sabada. Daga nan har abada mune degaba. Muna gaba kana ba sai sun dogula. My style is supersonic ina takaba. Sira ce zalla da kai sun dau da kai. Me yasa wasu ba su san ci gaba? Idan muka yi magana dole sai sun ce. Sira ce zalla da kai sun dau da kai. Me yasa wasu ba su san ci gaba? Idan muka yi magana dole sai sun ce. Musafara sindika, chinye sudika. Rappers naki dafa wana yi dafa duka. Across the microphone, black man energy. Alive when they wanna bother me, wannabes. The jam is pain in your veins, killer bees. I don't copy cats, cats always copy me. My gengi dan kuma kwa yo na take yi. I'm Arewa rapping, you call me ni rawani. Wana kita naki sayaza makawayi. Washi gani nan yeke turanchi yeke yi. Walk in the house ene mungani ya kasa yi. Hey! In the walk ene we got attitude. Kakabari mutin yeka cyber tooth. When I came, I made the games as a. Now shiny ladies love it like Prada. With your kanka, don't you ever lose your bladder. When I write too deep, soon fada. Kama nizake gashina bakarata. Teka zari ya mune harla imbata. Baza wakar naki ama banda sata. From your head penetrate to your fata. Kikiza ya saka tunda ganesa. Harma ache was the mata. Mata. Kama ifek nefa daga wakan. Wakan. Basira cheza lade kai sun kouda kai. Aba. Meisa wa subasa san chiga ba. Aba. Ida muke magana dole se sun che. Aba. Aba, basira ce zalla da kai sun dau da kai. Aba, me yasa wasu ba su san ci gaba? Aba, idan muka yi magana dole sai sun ce. Aba, aba, aba. Mahaifa ne ne da mai ga hannu.
Aba,
zagawa ake da ni a hannu.
Aba,
ce ma mama na ake fasannu.
Aba,
ido na giri ina ta kallon sama.
Aba,
lyrics sun fadowa suke kasa. Dan zagi ya girma Lion King Mufasa. Last born that never go wrong kai.
Aba,
last born will never go wrong kai.
Aba,
kai yaro ki waya ba abun yi bane.
Aba,
zaka ci shi ko a cikin ka.
Haba,
inda waka ne sai dai ka biyo mu a baya. Irin sinadarin ne ake bukata a miya. Flavor in the air like Craig Mack when I cook. Many rapper stones sculptures when I look.
My name is Ms. Musa Haba. King D and this beat Haba. Double L Haba. Wallahi this song wallahi is very very sweet Haba. Wallahi koma 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 Haba.
Finger.